المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يو 27 ga watan Jumada al-Ula hijira ta 444 wanda ya dace da Laraba 21 ga watan 12 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin ainihin tufa ina za mu tashi aha wa zaka fil majhuli halan in juhil halu laha aw lam tahusawna nu'il وإن تكن ممن لها سون ففي وجوبه تخريجا الخلف قفي وحيث قيل لا تهد إن كلب المار مع يمينها لها حسل وما على المشهور بالأفاف مهر ولا حلف بلا خلاف وحيث دعوى صاحب التعلق حد الزنا حد الزنا يسقط عنها مطلقا والقذف فيه الحد لابن القاسم وحلفه لديه غير لازم ومن نفى الحد فعنده يكون حليفه بأن دعواها كذب وما نقوله لها اليمين وتأخذ الصداقة ما يكون وحدها له اتفاقا إن تكنت أنا لم تكن وحدها يجي منا مغنى أكن فعلي وانجيوا wata fiyade akan haka muke magana ba menene hukuncin fiyade duk wacce aka yi wa fiyade inda ya tabbata cewa wanda ya mata fiyaden ya tabbata yayi fiyaden ko da ikrarin shi ko da shedu guda hudu wanda suka gani ya mata fiyaden to yanzu anan hukunce zai biyo farko dai tukuna dole sai ya biya sadakinta sannan kuma a zo a yi masa haddi idan bai wace ya biya abin da an yi wannan fiyaden ya tauye ta koda ba zaura ce koda ba musulma bace duk je mun yi wannan maganganun a baya sannan in ta samu ciki idan bai wace kuma ya tabbata cewa wannan cikin na zinan ne to za a ainihin bautar da wannan yaron da aka samu bawa ne yayin da ba ta da mai gida ba ta namiji ko kuma mai gidan nata ya mata istibra'i ya tabbatar da wannan dan ba nashi bane to yanzu wannan dan shi ma zai zama ainihin bawa sannan za a yi wanda ya matafiya ɗin haddi in dai an tabbatar a can baya kenan sannan kuma ya zo ya ce to idan da'awan idan ainihin fiyaɗin ya zama da da'awa fa ka san akwai bambanci tsakanin da'awa da tabbata shi abin da ya tabbata ɗin ga shedu sun tabbatar da wani ya kama wance da ƙarfi ya matafiya ɗi to wannan shi ne hukuncin baya wannan hukuncin kuma muna maganar cewa idan da'awa ne fa in kun kowa baya kaɗai yana cewa fa in ta kun mene wa in yakun zalgasu bi da'awa idan wannan fiyaden da'awa ta yi da'awa shine abin ya faru sai ta zo ta yi kara ta ce wane ya mata fiyade ina shedu babu shedu tana da'awa ta zo ta kawo kara ne akan ya mata fiyade to yanzu anan ne a baya karatun baya ce to zamu lura da abubuwa guda shida farko zamu lura da wanda aka ce yayi fiyaden mutumin kirki ne ko majhulul hali ne ko dan iska ne sannan ita ma za mu jiyo mu lura da ita mutuniyar kirki ce kaman miya ko majhulatul hali ce ko yar iska ce to kowanne za a bashi irin nashi hukuncin a baya in ba ku manta ba mun ce fa haisu madda'awa alaman qarshu hir biddini wassalahi wal fadli nuzir fa in takun ba'da taraki zamana huddat liqazfin wa bihamlil lizina wa haisu ma rahimu wa min gubari fal hadd tastawjibuhu lil azhari ko wannan inda taiwa mutumin kirki mai rukun addini mai daraja kawai tazo tace ya mata fiyade kuma wannan fadin da tazo ta fada ba wai take ne gashi da ita suna kokuwa ko ta kawo kara take ba a'a ta fada ne bayan an dauki lokaci tace a zamani kaza ba ana irin haka ba sai ka ji shugaban kasa wai an ce wato ita kawo karan wai ya taba mata fiyade to in irin wannan ne shi gashi mutumin kirki ne babban mutum ne mai rukun addini ita din ba mu lura kowace iri ce ta kawo karan ya mata fiyade bayan an dauki lokaci to yanzu anan shi ba ruwanmu ita din za a yi mata ainihin haddi na kazafi ta mar kazafi sannan kuma za a zo a mata haddi na zina in ciki ya bayyana tunda ciki yana bayyana an tabbatar da ta yi zina ko an tabbatar da ta yi zina To idan kuma ciki bai bayyana bayan an mata hadin kazafi sai ciki bai bayyana ba yaya to shine wahaisu ma rahim wa minhu bari fal haddu tastawjibu fil azhari inda ciki ya bayyana kaulan wahidan baki da fa za a mata haddi tunda ya tabbata ta yi zina in ciki bai bayyana ba yanzu can ba an mata haddi na kazafi ba to magana mafi bayyana ne sun ce ko bai bayyana ba ciki ai ta yi ikrari al ikraru aula min ashhudi za a mata haddi wasu kuma suka ce a'a tunda an mata haddi na kazafi dama ya tayi wancan mutumin kazafi ne aka mata haddi shikenan dai ciki bai bayyana ba sai a rabu da ita ta tafi shi yasa nan yake fil azhari to karatun mu ne yau yace wa zaka fil majhuli halan in juhil halul la ku fahimci zancan wajen mutumin kirki bai kawo matsayin ta ba ko ce iri ce amma wajen majhulul hali tazo tayi da'awan cewa majhulul hali ya mata fyade shine wazaka wannan da'awan idan ya kasance fil majhuli halan cikin wanda aka jajjalin shi ne ba a sani ba mutumin kirki ne ko dan iska ne ba a sani ba sai ta kawo karan ya mata fyade to anan ita ma zamu duba ita din wace ce in juhil halul laha idan ita ma an jajjalin ta ita ma ba sani kaman miya ce ko mutuniyar kirki ce ba sani ba kaga majhulul hali yayi wa majhulul hali ainihin da'awa yayi wa majhulul hali kazafi kenan ko au ko kuma a ita din lam tahuz saunan bata kiyaye ainihin bata taro kiyaye mana ita ba kiyayya bace yar iska ce kaga bi kenan ko ita majhulul hali ce ko ita yar iska ce sai ta zo ta yi da'awa ga majhulul hali ya mata fyade to wazaka wannan hukuncin na inda ta yi wa mutumin kirki nukil shi aka cira tuwa kanan za a yi shi majhulul hali ne ita ma majhulul hali ce ko iska ce sai ta kawo karan ya mata fyade babu shaidu to farko tukuna za a mata haddi na kazafi sannan in ciki ya bayyana za a mata haddi na zina in ciki bai bayyana ba a magana mafi bayyana za a mata haddi kabilul azhari kuma sun nuna ba za a mata haddi ba kaga hukuncin daidai da daidai kenan da wancan na baya shi yasa yace wazaka wancan hukuncin shi yake tabbata fil majhuli halan cikin wanda ya zama abin jahiltan halin shi in juhil halul laha in ita ma an jahilcin ta au ko kuma ita din lam tahuz bata taro saunan kiyayewa ba ma'ana mutuniyar banza ce to nukil an cira to wannan maganar cewa irin wancan hukuncin za a yi mafhum to wannan kenan wa in takun min mallaha saunun muna magana akan majhulul hal din nan fa wa in takun idan kuma ta kasance min mallaha saunun tana wacce tana daga wacce take kiyayewa ma'ana mutuniyar kirki ce kaman miya sai ta zo ta ce majhulul hali ya mata fyade mun gane to yanzu anan fa fi wujubihi a cikin wajabcin haddi na kazafi al-khulfu kufi kufi an bibiye al-khulfu sabani malamai sun yi sabani takrijan sabani na wajen cira to amana an cira to sabani daga malamai cewa ita kamun miya ce mutuniyar kirki wanda ta yi wa kazafin nan kuma wanda ta yi wa kazafin nan kuma majhulul hali ne to yanzu yaya za a mata haddi na kazafi ko ba za a yi ba ne aka yi khilafa ku fahimci zancan mutuniyar kirki sai wa mutumin kirki ba khilafa za a mata ainihin haddi majhulul hali ce ko mutuniyar banza kai wa majhulul hali kazafi ba khilafa za a yi mata haddi to amma yau an samu ita mutuniyar kirki ce sai ta zo ta yi wa majhulul hali da awan cewa ya mata fyade to yanzu anan ne ake khilafa cewa za a yi mata haddi na kazafi ko kuma a ba za a mata haddi na kazafi ba kasancewar ita mutuniyar kirki ce to kaga an yi khilafa ba to zamu dauki kaulani dan kauli na farko wa haisu qila la tuhaddu kaga ai kaulani ne ba to yayin da aka ce ba za a mata haddi ba akwai wanda suka ce tunda yake mutuniyar kirki ce ba za a mata haddi ba to yayin da aka ce ba za a mata haddin kazafi ba to kaga rantsuwa zai biyo shi kenan za a ce ya zo ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa abinda ta yi da a wannan bai faru ba to idan aka kirayi rantsuwan nan inna kal idan yayi nukuli ya kiran tsuwa to yanzu anan fal mahru ma'ayyamini halaha hasal yanzu dole za ta zo ta rantse akan abin ya faru in ta rantse amfanin rantsuwan ta shine dole biya ta sadaki amma zancen a masa haddi na zina ai hujjoji ba su cika ba tunda babu shaidu wannan kauli inda suka nuna ba za a mata haddin kazafi ba kenan ba za a mata haddin kazafi ba ya za a yi ya zo ya rantse bai ba in yaran su ya kubuta in koyi kiran suwa ita sai ta rantsi ya faru in ta rantsi dole biya ta sadakinta in ya biya ta sadakinta kuma hadin zina ba za a yi ba tunda kujoji ba su cika ba
to shi in yaran sai ba zai biya sadakinta
ba zai biya ba in yaran sai shi kiran zaka ya sai zaka kori karan kawai kasancewan ita mutuniyar kirki ce ba za mata haddi na kazafi ba kasancewan yaran sai kuma shikenan ba za a masa ai ba abin da zai biya to wannan muna magana majhulul hali ba amma wamma alal mashhuri bil afafi maharun wala halfun bila kilafi shi din idan ya zama mutumin kirki ne al mashhuri bil afafi ya zama mashhuri ne da kiyayewa mutumin kirki ne sai kawai wata ta zo ta yi da'awan cewa ya mata ainihin fiade to wannan wamma maharun ba zai biya wani sadaki ba wala halfun babu wani rantsuwa da za a sa shi bila kilafi babu sabani kai ko gaya masa ma ba za a yi ba yazo ta ce wallahi alkali wani ko limamin juma'a kaza ko ladanin unguwa kaza ya mata fiade kar ma a kira kar a bari ya jima kawai a kama ta a mata bulala na kazafi sannan a saurara in ciki ya bayyana a mata haji na zina kware dan wani din ai ya jima hankalinsa zai tashi saboda haka ba zai biya sadaki ba ba zai rantse ba abinda za a kira shi zuwa wannan mutumin kirki ne ke to in kun lura fa dama ya ce fa hayu mad da'awa alama mene wa in yakun zalgasu bid da'awa ko to kuma yace fa in takun ba da taraki ko a can baya to wa hayu da'awa sahabai halluka fa to yayin da kuma da'awan ya aboci ainihin rataya ma'ana ga ta nan ta zo ko ta ci kume shi ko ta zo jina-jina tana neman a taimaka mata wani ya mata fiade a take dai abin yana faruwa ta zo ta bayyana ta kawo ƙara kage yanzu anan ba tare da jinkiri bane to yanzu anan kasance wanda daga yin abin ta zo ta fada to hadda zina ya tsuda an ha mudilaka yanzu haddin zina zai fadi akan to wannan mudilakan sake ba kaiwa ita din kowace iri ce shi ma wanda ce wa kazafin kowane iri ne kasance wanda daga faruwan abin ta zo ta fada to wannan fadan da tai kaga ya zama kunyata ko yanzu misali ta zo jina-jina ko ta zo a gajiye ta ce wallahi ga abin da ya faru a taimaka min kaza-kaza kaga wannan abin kaman wani kunyatawa ne wanda in bai faru ba zai ta fada ba to wannan zai sa haddin ainihin haddin zina ya fadi akan ta cewa ba za a mata haddi na zina ba dan zai wuya mazinaciya wanda da yardanta da santa aka yi zina da ita kuma ana gama zinanta ta da murya ta ce za ta bayyana saboda haka in dai da awan ya zo a matsayin ta'alluq ne to haddin zina ya tsudu an ha mudlaka haddin zina ya fadi akan ta mudlakan sake ba kai biyu ita din kowace iri ce shi ma kowane iri ne amma kuma wal qazfu fi al haddu libni al qasimi Abdurrahman dan Qasim ya ce to haddin zina kam ya fadi akan ta amma haddin kazafi idan dai ainihin wanda ce wa kazafin ta ayyana dole sai an mata haddi na kazafi ka san shi duk mutumin da yayi wa wani kazafin cewa yayi zina ko ita wanda aka yi zinan da ita ne ko wani ne yazo ya ce wani yayi zina to ɗayan biyu ne in ma ya kawo shedu su cika sai ai haddin zina in ko bai da shedu to dole za mu haddin kazafi to ita din gashi ta zan meiwa ma ta ci kume shin amma ina muka ga yayi zinan da ita kaga ba gani ba saboda haka yanzu sai dai kawai ta zo wayo wallahi wani ne ban san shi ba yayi mun kaza gashi kaza kaza to yanzu anan kaga ba ta ayyana ta ce wane ba kaga ba haddin kazafi tunda ba ta yi kowa ba ba haddin zina amma in ta ayyana to fa dole sai an samu shedu ko yayi ikrari in ko ta ayyana ba shedu ba ikrari in take daga faruwan abin ne ba za a mata haddin kazafi ba amma Abdurrahman ba za a mata haddin zina ba amma Abdurrahman dan Qasim yace dole sai an mata haddin kazafi saboda ai ta ayyana wani yayi zina da ita shine wal qazfu fi al habbi li ibn al qasim sannan a wajen Abdurrahman dan Qasim wa halfuhu ladayhi ghayru lazimi Abdurrahman dan Qasim yace rantsuwan shi ma bai zama wajibi ba ladayhi a wajen Abdurrahman dan Qasim yace koda take ne aka yi da itan ta zo ta yi kururuwa ta nemi taimako aka je ta ce wane ne to yanzu anan a wajen Abdurrahman dan Qasim haddin zina ya fadi akan ta tunda ta kururuta amma haddin kazafi dole sai amma kuma ba za a rantsar da wannan mutumin ba ruwan shi kawai ita da take yayi zina da ita ita za a yi wa haddi wannan a wajen Abdurrahman dan Qasim ke wa man nafal hadda an zamu ya yawwa eh mutalliqin shi wa man nafal hadda kaga maganar ya rabu biyu kenan fatawan Abdurrahman dan Qasim za a mata haddin kazafi kuma shi wancan mutumin ba za a sa shi mai rantsi ba to wa manna fal hadda wanda ko ya kore haddin kazafi akan ta yace tunda da yaga ta nan jinajina kuma ta rungume shi ta ce shi yayi da ita ko ta zo ta bayyana cewa shi yayi da ita kasancewar yanzu abin ya faru akwai kaulin da ya nuna cewa ba haddi akan ta na kazafi to wancan kaulin na wanda ya kore ainihin haddin kazafi fa indahu a wajen shi wannan wanda ya kore kaga ba ibn al-qasim ba kenan ko to yajibu tahdifuhu wanda ya kore haddin kazafi yace wanda tace shi yayi da ita din wajibi ne yazo ya rantse bayi wannan abin da ita ba bi anna da'awa kazib yazo ya rantse akan cewa da'awan da tayi na cewa ya mutu wannan fiyadin kariya ne wa ma nukulihi idan yayi nukuli ba aka ce zo ya rantse yace ani dai na san wannan abin bai faru ba ya za a yi kuma akai wasa ne rantsuwa aka ce ya rantse yaki to yanzu anan lahal yaminu tana da daman ta rantse yayi da ita in ta rantse wata kuzu sadaka ma ya kunu tana rantsewa dole biya ta sadakin ta koya sadakin ta ya kasance wa hadu alahu tifakan in ta kun kina
yanzu irin wannan sadakin za a bi irin abin nan sadakul misli
sadakul misli ne wannan warai ko sadakul misli shi yasa yake ai ma ya kunu